الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أن هو ما لرتا wannan karatu mai albarka wanda muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka wato na karatun wanda Imam Malik ina yi makuwa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda ɗan uwa idan ba su manta ba sun san cewa mun tsaya a cikin babi wanda yake mana maganar mabi wanda ya tarar da lokutan sallah ma'ana muna cikin babi ne sai lokaci ya bada babu dama a ƙarshe babin inda muka tsaya hadisi na 21 ma'ana wanda sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ji da wani mutum wanda bai yi sallar la'asar ba a cikin lokacinta yake ce mai hakika ka tawaya hakika ma'ana ka yi babba hasara saboda dalilin yin kin sallar la'asar din nan a cikin lokacinta kamar yadda muka wani ita sallar la'asar din nan a bisa ittifaqin malamai ita ce salatul wusta da Allah madaukakin sarki yake wadi mana cewa hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin to ita wannan sallar la'asar din ce ita ce salatul wusta to mun tsaya akan hadisin nan da na faɗi za mu tashi hadisi na 22 ce wadda sani ce kuma ya yi mana wani hadisi an malikin ya anso daga Imam Malik ayya ya zina sa'id ya anso daga ya dan sa'id annahu kana yaqul yace hakika ya dan sa'id ya zama yana cewa innal musalli hakika ne yin sallah lalle fa yana yin sallah wa ma fatahu wa qataha lokacin ta na farkon mutari bai wuce masa ba ma'ana yana yin sallah ana samun wanda zai yi sallah lokacin ta bai wuce ba ma'ana nan ba yana ne mutari a farkon lokacin ko da a mutari din ai akwai farkon lokaci akwai tsakiyar lokaci akwai ƙarshen lokaci shine yace wala ma fata min waqtaha lalle mutum ya sani abin da ya kucce masa na lokacin ta ma'ana wannan farkon lokacin na mutari a azamu wallahi shi ya fi girma wa abdal kuma shi ya fi falala min alihi wa malihi daga iyalinsa da dukiyarsa malamai suka ce abinda ake nufi da wannan hadisin abinda manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake nufi da wannan hadisin yace bakin ciki ne annahu yalhaquhu min al-asafi inda muayanatu sawab hakika wai yana auna abinda zai riske shi ne na abin da ya shafi bakin ciki a lokacin da ya ga ladar da ake samu idan an yi sallah a farkon lokacin ga wanda ya sallah a farkon lokacin wai inda za a nuna mai irin ladar da wanda ya sallah a farkon lokacin ya samu to da wannan abin sai ya fi zama mai takaicin da zai samu da damuwar da zai samu na kucewar lokacin wallahi sai yayi gurin cewa da ma iyalin sai ya rasa da dukiyar sa ya fi mai saboda falalan lokacin farkon lokacin kaba yadda na wadda a karatun da ya gabata da manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya ga mana abdul a'mal as-salatu fi awwal waqta ya kamata dai wannan farkon lokaci na muku tari wallahi ba dai yin wasa da shi kamar yadda na fadi zaka ga har gyara ma wanda misali yake yin hijima a bisa cewa ai ya san da cewa a lokacin da yake yin sallar daya da rabi ko bi saura kwata ya san da cewa duk lokacin ne to ba ku wanda aiban tamasi yake yi a farkon lokacin alhali ko shine farkon lokacin shine aka fi samu falalar sallar azhar din a wannan lokacin illa asace a irin wannan lokacin ne kowace sallah dai daga cikin irin wa'annan sallolin ana kiran sallah lokacin da na hawa kai sallah a farkon lokacin to ai samu falala saboda haka babu wani sallar wuri sallar wuri wadda aka yi ta kullun lokacin ta bi ba amma in dai lokacin ta yi to ai an yi sai wurin ta yi falala da za a nuna ma mutum ya ga falalar da ke tare da yan wurin Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine karshen wannan hadisin wanda dama mun fara karanta shi illa dai yazo da fiskoki ne daban-daban ce kala yaya ce yaya ya ce kala malik imam malik ya ce man adraka alwaqta duk wanda ya riski lokacin sallawa wa fi safarin yana a halin tafiya ma'ana mutum ne ya riski lokacin sallah tafiya ta kama shi wani gu to sai ya riski lokacin sallah yana a cikin halin tafiya fa akhara salata shikenan sai ya jinkirta sallah mu fahimta lokacin ta ya riski lokacin amma sai ya jinkirta sahiyan saboda yana mai rabkanuwa auna siyan ko yana mai mantuwa hatta kadima ala ahlihi hayya dawo wata iyalansa ba tare da ya yi wannan sallar ba mun lura cewa ya riski lokacinta a halin tafiyan ne sai kuma ya dawo wata iyalansa ba tare da ya yi sallar nan ba wa huwa fil waqti kuma ya iso wajen iyalansa ma'ana shigo garin da yake kuma ya iski lokacin sallar yana nan to fali salli salatal muqim to idan zai sallah zai yi irin sallah fa mazauni ma'ana cika sallah zai da dai akan hanyar ne da lokacin ya riske shi in tafiya ta isa a yi mata kasaru to a nan ne wa zai yi kasaru amma tunda ya dawo gida ya iska lokacinta bai zama ma'ana ba ta zama tsabari ba ba ta zama ramuwa ba to kaga ya riski lokacinta to dole ne zai cika ta ne irin sallar mazaunin gida kamar yana a halin zaman gida ne wa in kana karkadima wa tazabal wazat amma idan yayi rafkan ruwan bayan ya riski lokacin sallar sai yi wannan ya dawo gida wajen iyalinsa sai iska lokacin sallar kazzahaba ya riga ya wuce to fari salli salatan musafiri to a wannan lokacin tunda lokacin da ya zo gida bai riski lokacin sallar ba ko da ya lokacin ya samu a halin tafiya to nan tunda dai da ya zo gida ya riski lokacin ya fita to zai yi sallah ne irin sallar matafi tunda lokacin ta wuce lokacin da ya dawo gida to ka shine mai abar yake cewa wa in kana safariyatan qadaha safariyatan to ai ta zama qada'i a matsayin ta ta safariya to saboda haka idan zai rama ta ne a matsayin ta safariya amma ba wai kamar yadda wato mutane suke yi ma wannan magana gurguwa fahimta ba. Wata ka mutum ya dauko sallah a lokacinta akan hanyar tafiya kuma ya dawo gida ya iske lokacin sallah wai sai ya suka sau. To ya ce ma za ka yi kasar bacin ka zo ka iske lokacinta. Ai bai wuce ba. Ko da aka ce kada safariyatan wa in kana safariyatan kada sa me yace kada ha kaga ai magana rabuwa ake ba addaha safariyatan ba yace abuwa ha ma'ana magana rabuwa ne to shi ya sai ce la'annahu inna ma yaqdi mithlan ladhi alayhi domin shi idan zai ramu wannan zai rama irin kwatankwacin abin da yake akan sa awa tunda ta zama ramuwa wata irin sallah ce ya riski lokacin ta lokacin yana da a halin tafiya kaga sallah ka sare ce to tunda ya zo ya iske lokacin ta ya wuce ka ta zama ramuwa to zai rama ta ne a irin yadda ta same shi ko ya same ta kana malikum imam malik ya ce وهذا الامر الذي ادركت عليه الناس واهل العلم في بلادنا توها yace to wannan fatawar da na fadi da wannan hukuncin da na fadi to shine wa abinda na riske mutane a garinmu ina kenan Madina suna aikata kowa ahal alilm jama'a bota ilimi ma'ana kaga ba jahilai ba kaga su ma'abota ya riska a matsayin shi na tabi'ut tabi'in kawa ya riska kenan tabi'a su kuma tabi'an wa suka riska sabai tare da manzo Allah sira da insha Allah su riski wasu daga cikin sabai su kuma sauran sabban wanda aka riska sun yi tarayya da manzo Allah sira da insha Allah sabata a gare shi saboda haka wallahi sai mun yi takatsantsan a cikin alfarmar irin wa'annan mutanen wanda sai kaga mutum wai yanzu shi ba wata tsiya ba wai amma wai ya zo yana so ya nuna cewa wai ya gano abinda Imam Malik bai gano ba babu musawa shi ilimin Allah ya ruwa gare to amma dai idan dai da a gano din na wallahi sallahi dai na san yana dai da wuya ka ira-ira abu ne dai mai wuya saboda irin su yadda suke girmama manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kusan yanzu idan ka zo ka bi tarihi idan ka cire sabon manzo Allah ka cire tabi'ai a yadda tarihi yake nuna waye ka samu yana girmama manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi irin yadda Imam Malik yake girmama shi ayi tufaki wa kwata-kwata har ya koma ga ubangijinsa bai yawo da takalmi a cikin garin Madina ta karima lin rasul domin girmama manzo Allah to duk wanda yake da wannan irin girmama ya za a yi ya dauko wani abu wanda bai inganta daga wajen manzon Allah ba yace zai ya ba mu manzon Allah to saboda haka Allah ubangiji ya ba mu albarkacin su Allah kuma ya ba mu akan tafarkin su wa qala malik imam malik yace ash-shababu abinda ake cewa shafaki al-humratin lati fil maghrib irin ja wanda yake saura a yammaci bayan faduwar rana irin sauran jajan nan na hasken rana to wannan shine ash-shafaku to al-humratu wannan jan shine shafaki to ma'ana shi ne kuma da ya gushe lokacin sallar isha'i ya yi ko to ka ko kana da agogo ko ba ka da agogo in dai kai ba makawo ba ne kana da ido da kaga wannan zan ya bace na sauran faduwar rana to yana nuna ma farkon lokacin sallar isha'i ya yi awa shi ne sai ya ce fa'iza za a bace da humratu idan wannan jan ya gushe ya tafi faɗaɗo wajabat salatul isha hakika sallar isha'i ta wajaba ma'ana mutarinta ya kama wa kharajta min waqtil maghrib kuma ka fita daga lokacin sallar magriba saboda ita sallar magriba kamar da yake karatu ya nuna mana ita mutarinta lokaci ne mai kunci da a cikin sallolin nan ba sallah marar wal lokacin mutari irin sallar magriba saboda ita yuqaddaru bi fi'liha ba'da tafsili shuru'ahu da an dan cika in sharuda an dan sallace ta shikenan lokacin mutarinta ya wuce sai magana daruri daga nan kuma yake da ana magana sallar isha'i ko to Allah ya samu dace sai hadisi na 23 ce wa haddathani kuma yayi mana hadisi an malikin ya anso daga imam malik ce anna abdullahi bin umara haqiqa abdullahi dan umar ugumiya alaihi an sumar da shi ma'ana an sumar da shi ya suma kenan fa da ba aqulu shikenan sai hankalin sa ya gushi falam yaqdi salah amma bai rama sallah ba wannan sallar da lokacin ta ya wuce me dalili saboda a iya wannan lokacin tajibu salatu ay alal mukallaf sallah tana wajaba ne akan mukallafi waye mukallafi wanda ya balaga kuma yake da hankali ko shine mukallafi to shi kuma lokacin da wannan sallah lokacin ta yazo yayi har ya wuce an riga an bige shi ya suma to saboda haka da ya watsake bai rama ba saboda lokacin ta ya riga ya wuce kala maliku sai imam malik ya ce wazalika fi ma nara to wannan dai irin hukuncin da abdullahi dan umar yayi to mu ba wannan hukuncin fa shine muke gani shine daidai hukunci saboda idan muka dau littafin irshadu salik wato askari wanda ash-sheikh malam yahuza zaria yayi mai sharhi wanda ake kira fatwal jawab fi sharh wanda mu dai gaskiya dinnan mafi yawanci a magabatan malamai din mafi yawanci wanda yake karanta askari kusancewa da fatwal jawab yake amfani yake duba shuruhin shi yake koyarwa yace wa man adiman ma'a wasaida hatta kharaja alwaqt ad-daruri duk wanda shi ba wai maganan ma wai kasuwa ba ya kawo da hankalin naka mutum da hankalin shi sai ya rasa ruwa wasaida kuma ya rasa wurin da zai taimama hatta kharaja waqt ad-daruri har lokacin sallah darurun lokaci ya fita fal mansus fatawai imam malik awwa fal mansus abinda fatawai imam malik ta bada ta tabbatar su kuda sallar ma ta faɗa akan shi gaba daya ba yi maganar mutum ya zuwa ba to ta ya misali haka zai kasance za a ga kaman ta ya haka zai kasance a ce ka rasa ruwa karasa wurin taimama yanzu misali ne zan bada kaddara irin can kudancin nasa inda akwai karancin addini kamar da sai irin Enugu kuma Enugu ma ba ka fita ba irin ba can ba kauye can wanda wani bai taba ganin musulunci ba bai ji labarin musulunci ba a ce irin nan akwai police station sai wani laifi ya hada ku ka je nema sai a kama ka a kai ka police station ka san dai police station siminti ne gun nan kasa ai nan kuma bangon da an ya fi amai plasta to kuma sai mama ba a yi canza duk abin da sun'ata adami ya canza to kuma gun ma abin nan kasa kila ma nan za in ka ji fitsari za a ce kai fitsarin ka a nan dan ka a baka kai ta je kama za a raka za a baka kai fitsari ka san irin wayannan in kai masu magana sallah sun san ta ne ba lissahin ta ba irin police station din mu bane nan ba kasar da aka yi ce mama to har lokacin sallah ya wuce mu hutar da lokacin ta to falman su fatawa imam malik ta mudawwala su kuda kudin sallar tawada kan mutum saboda lokacin sallar ta fada a lokacin da be da ikon yayi ta to tunda ta wuce to shikenan a fatawan mudawwala wazira ba ba da ba magana wai a ce wai da hankalin nashi ya rasa ruwa ya rasa wurin cewa ba kuma lokaci ya wuce to sallar ta wata kwata fasira ba ya zama kamar mai al'ada kenan ba magana ramawa to wannan shine fatawar mudawwala duk da dai akwai wani babban malami shi kuma a cikin mazhabin Imam Malik yace wa ibn al-Qasim yusalli wa yadhbi shi kuwa fatawar ibn al-Qasim shi abin da yake gani da a ce tawadi gara a ce mutum ya salla a haka kurin ba alwada ba komai ya dau irin fadu ash tunda ba ruwan ba kasar to ya dauka sharadin ruwan da kasar da alwalan ya fadi a daidai wannan lokaci ya salla idan ya fito wa ya kidi sai ya rama wata kwarekwa wakala a shabu na ya kidi shi ko a shabu ya ce kuri ya salla a haka mala a shabu ya ce ya salla a haka ya yadda waɗannan sharuɗa amma ba zai rama ba wakala a zubabu la yi salli hatta ya ji da a hadawa ba kurin kada ya salla har sai ya samu ɗaya ko ƙasan ko ruwa to kaga ga fatawa nan ga mafita na ambata sai ka ɗauka wanne za ka aiwatar za ka ga wani a natsuwar zuciya zai kai alburan kila gara ya zau fatawa ibn al-Qasim din ko zuciyar shi za ta natsu ya kai shi kenan da hankalin shi da lahiyar shi a cikin shi kenan tsallatawa da kai wani zai ga kai gara ya rama din ko kuma ya ɗau fatawan mala a shamu ya bari kurin kai ya yi din ya bari sai ya samu tsayinsu to kuma duk wanda ka ɗauka ta yi musamman ta farko din na aida fatar Imam Malik ce ko ba haka ba ya rikar da kai a cikin wanda ba mukalla ce ba a daidai iya wannan lokacin ma'ana abin nan ba ka da damar da za ka aiwatar da ita ibada har lokacin ta wuce to wallahi wa alam to wannan dama shi ma ga Abdullahi dan Umar shi duk da dai magana ce ta ya suma ku saboda haka akwai fatawar da ni dai da ni na ji tana dai ta yawo nake ni dai ban san asalinta ba da aka ce kila fatawa ce ta mai alari da yake magana wanda ya sakacci da salloli da yawa suka yi haye mai to ya kai sallah har sai ya kai wani adadi da shakku ya fita ran shi to ita ce ake rikar da ita ga wanda hankalin shi ya gushe mahaukaci mahaukaci ko shekara ɗaya zai a cikin hauka to daga lokacin da sallah ta waje makan shi lokacin da ya dawo daidai to wannan sallar da ya da hankalin shi ya dawo to daga ita ce za a ware lissafi ko ya yi ta ko bai matsi ya rama amma duk wanda lokacin ta ya wuce yana a maye ko yana a cikin rashin hankalin sa zan ce to wannan ba zai rama ta ba saboda ai a lokacin ba mu kallafi ba ne saboda haka mu fahimci wannan a shaye-shaye wannan wannan ai haram ne ya aikata wannan sai ya rama ana nufin gushewa hankali ta hanyar suma kamar ka hita mai mashin ya bige ka lokacin da aka farka kuma ya ce an ce ayyau kwananka uku kwanci a asibiti to daga lokacin da ka farka sallar da ka riska a daidai wannan lokacin ko kana da ƙarfin yi ko ba ka da ƙarfin yi ita ce dai ta fara waje bakanka waccan ba dalilin da aka raba saboda ba ka cikin hankalinka da kai da yaro duk ɗaya ne a lokacin ko kuma da mahaukaci a mahaukacin ne sai dai a ce ƙaramin mahaukaci tun da hankalin ji da ya gari Allah ya sa mu dace tawa sai ce kala malikun wa zalika fi ma nurako wallahu alam annal waqta kazzaba a cika abinda muke gani to lokacin sallah ya riga ya wuce ne fa amma man afaqatil waqti to kaga amma duk wanda ya wattace ya far lokaci ya wattace a cikin lokacin sallah fa inna wisali zai sallace ta koda kamar yadda na wadi kila bai da karfin da a wannan lokacin zai yi ai da hamdan shi ya dawo to ya bari ya samu karfin ya yi ta da zara an gani to wannan shine karshen wannan babu jami'il ma babu jami'il hukumi ko babu wanda yake tattarar da lokutan sallah to yanzu zamu shiga babin nauni al-salah babin bacci mutun ya bacci ya bai sallah ba an-nawm al-salah babin yin bacci mutun ya ba sallah bai yi ta ba kuma har lokacin ta ya wuce to wannan babin abin da zai koya mana kenan ce hadda fariyaya ce hayaye mana hadisi an Malik ya anso daga Imam Malik an Ibn Shahab Imam Malik ya anso daga Ibn Shahab an Sa'id ibn Musayyab shi kuma Ibn Shahab ya anso daga Sa'id dan Musayyab yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi hina qafala min Khaybar yayin da manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya dawo daga Khaybar ma'ana daga tafiya Khaybar an fahimta ku shine malamai suka ce abin da yasa akai amfani da qafala ba a yin amfani ga wanda ya tafiya a farkon lokaci ba a ce mai kafala an fahimta ba a ce mai kafala kuna abin da yasa lokacin da ya dawo manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya dawo ne ta daddare awa hina kafala min haibara asra to shikenan sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya dan yi tafiya hatta idza kana min ahidin layl har sai da ya zamo karshen dare ya zo to da karshen dare ya zo an rasa sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya yi rurumi ma'ana abinda ake ce ma rurumi shikenan sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi sai ya yada zango ma'ana bai isa wajen iyalinsa ba ya yada zango ya dan kwanta a dan yi bacci shine arrasa din wa qala li bilal sai ce ma bilal ikla ala nasuba to ka ciwata kai mana gadin asuba ka ciwata mana asuba kowanne daga cikin mu gashi dai mun sauka muna cin bacci to kowanne wa sallah asuba shi ya dogara da kai ka kula mana da asuba fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu shikere ya manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi da safansa suka yi bacci wa kala bilal ma qaddara lahu haba sai bilal sai ya kiwon sallah asuba ya kula da sallah asuba gurgurda yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zai iya summa sana da ila rahilati shikenan he ya dan jingina a jikin taguwarsa وهو مقابل الفجر وين كنت عند الفجر زيو اما بل يطني حتى حبا وامانا فقلبت عيناه شكنا سيدا نوانسا سكر جايش فرن شكنا ارن ابن دي سامع النبي ده سورا سابش ما يسامع معنا بچي فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من الركن منذ الله سيرا دا امينتا الله تبتا غريش بي فاركا با بلال بي فاركا با واني دا تكن آيارن جماعة دا جاكا سو نسا بم منذ الله بي فاركا با هوا حتى جربتهم الشمس حقر رانا اتتي تبركن دا سكر سيدي رانا تبييس سكت رافر رانا فبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم shikenan yayin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi furgigi ya tashi fa kala bilal sai bilal yayin chanzar yace ya rasulullah ya manzo Allah ahabba bi nafsi allazi ahabba bi nafsika wanda ya amshi raina wallahi shine wanda ya amshi ranka shine ya amshi raina ma'ana wanda ya kaddara mani maka bacci ni ma shine ya kaddara mu a matsayin shi shi ma yan kanzali shi ma mutum ya aji ai didda shi ake tsaye ko shi ma dai din ya gaji dai gajiyar ta bige shi fa ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi ya ce masu da ku tadu ku dan kora raƙuman ku da ababen hawan ku ku dan ja su gaba ku dan kora su gaba to shikenan fa ba sura wahilau sai suka tayar da wa'annan ababen hawan su ga tadu sai suka dan matsar da su kadan thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilala sannan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi Umar bin Bilal fa qama as-salah sai Bilal sai ya tsaya da sallah ma'ana ta da iqama fa salla bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-subah sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya yi masa sallah as-subah ma'ana kaga lokacin ta da ya riga ya wuce akarama take na hina qada as-sa'ab thumma qala sannan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace hina qada as-sala lokacin da ya gama sallah man nasiya as-salata to duk wanda waya manta sallah fal yusalliha idza dhakara to lalle ya sallace ta idan ya tuna ta ba wai yana nuni ta fada kan shi bane lalle ba yadda za a ce dan ka manta sallah baka yi ta ba a ce wai sallah ta fada kan to ka tuna to ka yi ta in akwai sauran lokacin da ka yi ta in babu ta zama ramuwa karama ta saboda inna salata kanat alal mu'min lina kitaban mawquta ko hakika ita sallah ta zama abin sanya ma lokaci ga mu'minai an sanya lokaci saboda haka in mantawa kai ko bacci ya dauke ka ko wani uzuri ya tsaida ka to lalle kai wannan sallar lokacin da ka tuna ka awwa nake ga wanda yake da uzuri wanda take da irin wannan uzurin wanda haƙila yau dai mai askari din da yace wasu qudul uzuri lil misli zalika muskidun mai al'ada ce kadai ka bai sai mai al'ada idan misali al'ada ta dauke kamar misali sai al'ada ta dauke da ta tashi daukewa ba ta dauke ba mu dauka a irin wannan lokacin sai wajen kare 6 da minti 10 ko kuma kamar shi 6 tunda ana yin sallar magariba ne nake 6 da rabi da minti 7 zuwa da minti 8 to aka ce daga wannan lokacin da ta dauke bayan ta yi wanka ta suka sharuɗan nan shin za ta iya samun sallar raka'a 5 in dai ta iya samun sallar raka'a 5 to sallar azhar da al'asr din nan na kan ta kenan ko da ba ta yi su ba ta sani da yi ta yi tunda dai ta gama al'ada a lokacin da ta riki lokacin su bai riga ya fita ba in kuma gwargwado yadda ya iya samun raka'a 4 ne to shikenan azhar ta wada a kan ta shikenan yistai la'asa kai har ya zuwa sanda raka'a ɗaya kullun za a iya samu bayan tahsilin shurutin nan to lallai raka'a ɗayan nan ta jawo mata ukun nan azhar ce ta wada ne ta yi la'asa to haka malamai suka ci ko to he suka ce wadurul uzri limisli zalika muskidun wai ba duwa irin wannan uzrin na al'ada akwai tabbacin wannan lokacin da aka bada misalin shi kuma ya fada mata da sallai kamar yanzu misali yadda muka san mata suna ta aikatan gida ila mai gida ya yi tafiya zai dawo lokacin sallar azhar ana san ana shirye-shirye ana wannan la'asar ta yi ana ta shirye-shirye ana ta abin da ya za yi sai daidai lokacin da na ba da wannan misalin irin ƙarfe 6 sanda bai wuce dai har ta yi alwala ta yi komai ba ta samu raka'a 5 to sai jinin ya zo wata to ko da wannan sallar ta same ta tana lafiya lau azhar da al'asr to malamai sun ce muskilun ya fada mata da sallah an fahimta shikenan wannan ya zama uzuri gare ta to muna magana ne akan wanda sallah ta wuce lalle ya rama ta to banda irin wannan misalin da malamai suka kawo akan mi al'ada yace fa inna manzo Allah ce fa inna Allah tabaraka ta'ala ya kula fi kitabi domin Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin littafin sa aqimi salata li zikri ka tsaida sallah lokacin da ka tuna cewa baka yi ta ba lokacin da ka na idan la tuna tadda kai cewa baka yi sallan nan ba to ka tsaida ta to kaga wannan aya ta tabbatar ma da cewa babu maganar sallah ta kunce ba ka ce wai ba haka saboda aqimi salata li zikri ko da an tuna tadda kai kurin karama ta kuma ita ramuwar sallah ba ta kimantuwa da wasu lokuta saɓanin nafila nafila ne za a ce ba a yin ta lokaci kaza sai lokaci kaza ita ku ramuwa ko da yaushe kurin karama ta karama ba wani lokacin da ake cewa an karanta rama sallah ba ku in dai ramuwa ce saboda ai baka san sanda ajali zai hale sa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai hadisi na 25 ce wajjafani an malikin kuma ya yi mani wani hadisi ya anso daga imam malik an zaid bin aslam ya anso daga zaid dan aslam annahu haqiqa shi kala ya ce arrasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan bi tariqi makkata wata rana manzon allah sira da aminci allah tabbata gare shi yayi rirni a hanyar maka a cikin wani dare ma'ana ya ga zango domin ya huta ya bacci kafin ya isa wajen iyalansa kamar yadda wannan hadisin na baya faɗi mana wa kala bilalan shikenan sai wakilta bilal ya wakilta bilal domin ya kula da lokaci saboda dai bilal shine mai kiran sallar nan an yi wajibin salat domin bilal ya farkar da su idan lokacin sallah yayi haba faraka da bilal shikenan sai bilal ya kwanta ya yi bacci waraqadu su ma ya suka kwanta suka yi bacci hatta sai kazu har lokacin da suka farka wa qatalat alayhim shamsu bana ta riga ta hudu gare su wata hadisi ne da wani lafazi ne da yazo wasta ikazar qaumu shikenan sai mutane suka farka wa karfan duru duk sun farki ta hankali ya tashi saboda ai sallah dai ka kwanta ka rafkana a ce har lokacin ta wuce baka yi ta ba to ai kaga in dai mutum mumini ne ai dole ya samu dawowa ko bai yi ba din fa barom rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yarkabu sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya umarce su da su auhaba ban hawansu hatta ya haruju min zalikal wadi har sai sun fita daga wannan kwarin inda suke a kwance wa qal sai annabi ya ce inna hadha wadin bihi shaytan hakika wannan wani kwari ne wanda akwai shaytani a cikin shi shi ya jaza wannan matsala ha aka zo aka makara kowa ya tabbaci saboda haka tunda ya zama shubumin guri a barshi a dan matsa inda ba shi dani faraki bu shikenan sai suka hawo ababan hawansu a tara junin zalikal wadi har sai suka fita daga wannan kwarin summa amaram rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yanzulu wa ayatawaddu sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi da yaga an fita wannan kwarin sai ya umarce su kowa ya sako daga abin hawansa siya alwala wa amara bilalan an yunadiya bis sala sai umarci bilal da ya kira sallah awiqim shakun min ar-ray ko kuma ya umarce shi da ya kama ya yi kama ya tare ikama ay sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas shikenan sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ma mutane sallah summan sarafa ilaihim sannan sai ya juyo ya zuwa gare su bayan an gama sallar ya insirafi ya juyo ya kalle su wa qarra min fa wa qarra min fa'ihim hakika annabi ya ga yadda hankalinsa ya tashi dan an farkita saboda an afkana ba ai sallah akan lokacin ta ba wa amara bilalan nadawa ko fadala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane annabi ya kwantar ma mutane hankali domin ya nuna masa shi addinin musulunci ai tattare ke da uzuri saboda duk babu abin da uzuri ai babu ci gaba a tare da shi haka ce addinin musulunci ba uzuri to duk da annabi yake cewa addini risul to ina saukin yake in aka ce abu ba uzuri a cikin sa to shikenan sai manzo Allah ya ce ya ku mutane innallaha qabada arwahana hakika Allah madaukakin sarki shi ya amshi rayukanku walau sha'a da Allah su la radda ilaina da sai ya mayar mana da wannan rayukan fihin gaira haza a wani lokaci wanda ba wannan ba domin shi ne aya usa suke cewa bacci kanin mutuwa ne yayi da kai da matacan kai bacci duk ɗaya ne tunda he ka farka ta zo ma sannan ruhin yake dawo ma annabi ya ce fa idza raqala azukum al-sala idan dan ku ya kwanta bai yi sallah ba har lokacin ta wuce su auna siya ko ya manta summa faza'a ila ya sannan ya hankalin shi ya dawo ya zuwa gare ta ya gane cewa bai yi ba fal yusalliha tu ya sallace ta kama kana yusalliha fi waqta kaman dai yadda ka san zai sallace ta a cikin lokacinta ma'ana sai yayi ta a matsayin ramuwa summa tafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila abi bakar ba manzo Allah ya gama wannan ya kwantar da mutane hankali ya yi tasliya ya lallashe su ya nuna masa san cewa wannan hukunci ne na ubangiji to sai waiga ya kalli sayyidina Abubakar fa kana sai ya ce inna shaytana ga abin da ya faru na hakika shi na ata bilala shi ya zo ma bilal wa huwa qa'im bilal yana a tsaye yusalli yana ta yin sallah sallah ma yake ta yi dan ya zama cewa wannan sallah ka ce ma kai hankalin shi ya koma kai ya je bacci fa ajjau ai shedan bai gushe ba sai ya kwantar da shi falala zan bai gushe ba ya ji'u yana tausasarsa yana ta lallashin shi da tausasa kamar ya ji'u sabi kamar yadda ake dan tausasar yaro ai ta dan jijjiga shi yana ta jijjiga shi ta nama har Bilal ya bacci to ga abin da ya faru to summa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilala mu lura bayan manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ba sayyidina Abubakar wannan labarin Bilal zai ba kusa to sai annabi ya kira Bilal fa abara Bilal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mislan ladhi akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abubakar sai Bilal ya ba manzon Allah labari irin yadda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ba sayyidina Abubakar labari haba nan take fadala Abubakar sai sayyidina Abubakar nan take yace ashhadu annaka rasulullah saboda mu'jiza ta bayyana gare shi amma ba wai wani sakankan cewa ka ya kara mai ba dama sai ya yi imani da manzon Allah babu wani shakku ko ta amma irin wannan ai yana kara karfafa zuciya ka kara samun yaqini da kaman wannan ne Hamziya ko da yake yaban sayyidina Ali yake cewa lam yazudu kashful gidaqi yaqina ko bal huwa shamsu ma alaihi gidaqu shi sayyidina Ali ko da aka yayi mai shamaki yaga abubuwan da annabi ya yayi mai shamaki yaga abubuwan da in ba a yayi mai shamaki ba ba za ka iya ganin su wannan daidai da sakan dai bai kara ba sayyidina Ali wani sakan kancewa ba daidai da miskala zarratin kakai zato wanda ya kara ba sayyidina Ali wani tabbas dama can akwai tabbacin to haka shi ma sayyidina Abubakar dama can akwai yakinin akwai tabbacin kuma wannan abun ba abin da ya kara mai nan sakankancewa dama can an imanin an yarda da manzon Allah da shi to kaga wannan mu'jizar manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ta bayyana to nake wannan shine dai karshen ba karshen hadisin game da wanda yayi bacci bai yi sallah ba har lokacin ta wuce to nake ga ai kaman lokaci diya ta uku sai nawa ne ake yin isha'i bayawa ba yayi shine abin lura ba anan masallacin yadda tsarin nizamin sallah yake to bari mu shiga kafin ladanin yazo ce babun nayi an salati bil hajira babi a cikin bayanin hari game da yin sallah a lokacin gardirana Malik an Zaid bin Aslam ya so daga Zaid dan Aslam an Abu ibn Yasar ya anso daga Abu dan Yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi qol yace inna shiddatal hayy habbi min fayhi jahannam hakika tsananin zafi idan ana tsananta zafi to wannan yana daga sirrin wutar jahannama ma'ana wutar jahannama ce take cikata tun ba sai ban tawurtaru sai ta dan sabonin fashi domin ta dan sarara wa dan sai annabi ya ce annabi ya ce fa inna shiddatal har fa in shiddatal har idan zafi ya tsananta fa abri du'a lis-sala to ku sanya yin sallah ku kar ku ce irin farko-farkon ranan nan da garji ku ce ba yana ma'araja bane da ka ai sallah a farkon lokaci saboda tsananin zafin to amma masallatan mu ne yanzu ma wani masallaci an kunna AC ai ba za a ji zafin ba kuma duk malamai sun suka da wannan ne a matsayin musafi mu dai a mazhaban malikiya an fahimta wa qal sai annabi ya ce istakatun naru ila rabbiha wuta ce ta kai kara wajen ubangijinta fa qala sai ta ce ya rabbi ya ubangiji akala ba'dhi ba'dhan sashi na yana cin sashi saboda tsananin ci sashi na cin sashi sai ya ce fa azina la habin nasbina fasayin sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare magana a gare shi ya ce sai Allah ya mata izini ta rika yin numfashi guda biyu fi kullu ami a cikin duk shekara sai numfashi sau biyu nafsin fi shita'i ta rika yin numfashi ta dan sarara a lokacin dari wa nafsin fi sayi ta rika yin kuma numfashi a lokacin bazara lokacin zafi to kaga babu wata jaura kenan da ake cewa wannan shine dai jaura wuta ce a lokacin sanyi irin yanzu kunkunnan da muke wuta ce kurin take numfashi dan ta sarara to yadda zo da yanayin sanyi kura to haka idan aka zo lokacin zafi din nan ka ji zafi yayi mugun tsanani ka irin wannan mugun zafin wanda kana daki alquran kana kan gado sai ka tumi kila ya kaji kamar wani ne ya zo ta da yake huro wa wuta wa ka ga ana wannan zafin to shi ma irin wannan zafin to wuta ce take yin numfashi kaga kenan daurar da ake wadi kurin to wuta ce take numfashi take numfasa ta sarara shi ma irin mugun zafin nan na dawa da wani zahiri ake cewa shi ma dai wutar ce ke numfashi ake samun kai a cikin wakin nan ya nika guda biyu ladani ya zo koko to akwai sauran hadisi daya shi ne karshen babin bari mu je a gurguje cewa haddathani malikun an abdullahi bin yazida mawla al-aswad bin aslam an abi salamah bin abdurrahman wa an muhammad bin abdurrahman bin sauban an abi hurairata ya anso daga abu hurairata yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal hakika manzo allah tsira da aminci allah tabbata gare shi yace idza shtadda al-harbu idan zafi ya tsananta fa abdu an-salah to ku sanya ya daga yin sallah fa inna shi jatala hafzimin fahi jahannawa. Hakika tsananin zafi yana daga sirrin wutar jahannawa. Wata kara sai ambata cewa annan nara istakar ila rajja. To wuta ce ta kai kara wajen Ubangijinta fa'azina laha. Sai Ubangiji ya mata izini fi kulli amin bi nafasai. Binna nafasai. A kowace shekara ta riga yin numfashi guda biyu. Nafsin fishita nafasin kai fishita ta riga numfasa a lokacin dari wa nafasin tisfai kuma ta riga numfasa a lokacin bazara kamar da yadda wannan hadisin iri daya ne da naba sai da hanya an so wanne ta bambanta cewa da sani an maliki kuma yayi mana hadisi daga Imam Malik an Abi Zinad ya an so daga Abu Zinad Abu Zinad ko anil arad ya anso daga arad an Abi Hurairah shi ma dai har yau wannan hadisin daga Abu Hurairah ne shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal hakika manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce idza shadda al-haru fa abdu al-salah duk dai irin na bayani lalle idan zafi ya tsananta ku sanya ya daga yin sallah fa inna shiddata al-haru min fahi jahannam hakika tsananin zafin rana yana daga sirrin wutar jahannama to nake ga daga wannan hadisin kuma shine karshen babin anan zamu tsaya insha Allah abinda muka wadi daidai Allah ya sa ni tarayya a cikin lada abinda muka kuskure Allah ubangiji ya ci mana na ya mi tambaya zai tambaya
sai ka ka kabar a cikin mutum yana da daruri misali da rashin ina har kai ga dai yake cewa ni kike mai wanda yake cewa tamake inda yake ya bada bacci misali sai ka tsaye baccin kuma bai da wanda zai tashi shi har lokacin sallar ya wuce shi ne hukuncin shi bayan ya tashi
to gaskiya ne in ya tashi bayan ya watsake ya rama bayan ya watsake idan ya tashi ya rama tunda kaga nan wani abu ne wanda wani sana'a ce ta adamin ta sadaka ita ce ta kawo haka misali yana da bambanci da irin bayanin da muke game da mutumin da aka tsare abin da ba a tsini da kuma wanda za a ce ya suma to duk da dai shi ilimi yawa gare amma gaskiya idan ya watsa ke kurin ya rama ta insha Allah akwai wani mai tamba
na ni da sallama kuma yanzu da shi in lokacin da ake yin da kuma sha biyu dan wani abu ne
sha biyu da rabi dai zuwa
daya ba wani lokacin ma da rana suna shi lokacin da shi in
shi ne aka ce ma mustahabbi ne su wa'innan hadisan ba su mu'arada da hadisan da ke nuna ai sallah a farkon lokacin a matsayin mustahabbi ne malaman suka malaman mazhaban malikiya suka aje a matsayin mustahabbi ne idan ka zo duk kaduwa ko ne askari ya ka wannan a matsayin mustahabbi ne shi ko wancan a matsayin falala ce mai girma na farkon lokaci kuma wanda Annabi ya kira shi abdul aba ko ka gani to a wato wannan ga karin bayani nan daga wani malami wannan hadisan suna da wannan wallahi wa alam
yanan mutum in aka zikira ta sallah misali ba ne inda a bayan mutanci
me
sallah misali aka sanya ya ta daga
ka sanya ya ba ai kamar abin da nake magana ba wai laifi bane mu na kamar nan ba yi wajen kare bi saura muke sallah ba ni abin da nake challenge a tabbatar da lokaci sai kaga saboda sarrai sai a riga aimanta me yi a irin wajen kare dai saura ko da alhali ko ya fi dacewa da lokacin da ya yi falala ka gane abin da nake wani Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillah.